masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an gwaye gari lafiya da goma ta ki lafiya
lafiya kana wani gari ya wuri da
lafiya lau barka da ganin asabar yin karshe a shekara ta 2022
haka
da cikin masu godiya
gaskiya Allah ya bamu da rabu da lafiya mu
godiya kuma kamar da muka tallata aikan mun saya da tsada
kware kuma an sai da bada
mun saya da tsada baba wai
za ku ji kace kace
eh to adalci za mu mutu
na'am
za a bi ta kasa ne daga zuwan su duk inda aka kai inda muka tsaya yau mako ne zuwa za mu ci gaba
dan abin da bature yake first come first serve
wa first come first serve inda aka tsaya a shekara ta kare shikenan sai kuma baki
eh baki
yawa to bari mu kamar da muka sanar yau ra'ayi ne daga bakin shi
haka
to za mu saki layi domin jin gaishe-gaishe da labarai da suka dauke hankalin su da kuma labarai kamar yadda aka yi kuma na zafiri ga doki
gaskiya
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu BOA Hausa sunana Salisu Tankari ma'aikacin radio a nan jamhuriyar Nijar da haddo su gundumar dogon lokaci a gaskiya shirin ranku suna birge ni musamman ni ma dai shirin da ya fi birge ni shine na bufin latani da kanuri wato shi lati ya yi jira ya yi jira abin ya gade ba a zo ba aka kawo kuɗin na mari ya daddaba mu DPO mari bishillahi ya ce to in an tawo a ba da kuɗi shi ya gaji da zira ta yi to wannan labarin ya bayan da dariya sosai Allah ya saka muku da alkhairi kuma kuna kokari sosai wannan shiri naku Grace Alkhair Abdu Yakub Makiri Ubangiji Allah ya kara muku karfin gwiwa da kuma hakuri da kuma yadda kuke nishadantar da mu da wannan shiri mun gode Allah ya saka naku sako daga Salis Sankari Radio Farhan a nan tsakiyar birnin Dogon Luci Jamhuriyar Nijar
Assalamu alaikum Biyoyi Hausa sunana Shamsuddin Ibrahim Malamfashi Jihar Katsina a Najeriya da farko ina gaida mai gidana Abbas Danjuma Zata da iyalansa ina gaida abokina Jihar Din Lawal Sarkin Tsakta Daura Abdulmajid Yawo Umar Gwajo Gwajo Hafiz Surajo Sandamu Abdullahi Aliyu Daura Salawa Data Daura da sauran dukkanin abokaina na GPSS Daura 2002 ina gaida abokina Ismail Umar Kings ina gaida Jamilu Mutala insha Allah Malamfashi ina gaida Abdullahi Sada Ali Malamfashi Kamaluddin Umar Malamfashi ina gaida matata Aminatu Almustafa Malamfashi ina gaida Malam Haruna mai wankin hula Malamfashi Alhaji Abdul Basiru Jalladatti Malamfashi ina gaida Abdul Basiru Miranda Malamfashi da sauran dukkan uwa da abokan arziki Assalamu alaikum mai magana Shamsuddin Ibrahim Malamfashi
Assalamu alaikum rahmatullah Grace Alhira Abdu ina kwaya ina gajiya ya aiki a gaskiya ina jin daɗin shirye-shiryen ku wannan shiri da kuke yi Ubangiji Allah ya ƙara haɓaka shirin bidiyon ku ya ƙara sanya muku albarka da kuma ci gaba da zaman lafiya sunana Shafi'u Dawud ina magana da ku daga Katsina State Kankan Local Government bayan haka ina gaida mamata Hajiya Sa'adatu da Alhaji Lawal da kuma kakana Malam Musa na iyara mai almajirai da yayye na kamar Muttaka Lawal Ma'ilu Lawal Basira Lawal Wasila Lawal Basira Lawal da kuma Lauratu Lawal da ƴaƴan yayyena baki ɗin sannan ina gaida kanwata Asiya Haru Asiya Murtala da Hadiza Haruna Mani Kankara da Uzefa Haruna Mani Kankara da sauran bayan Allah waɗanda suke abokanaina da dukkan abokanaina waɗanda muke koyarwa da su a King's Children's School Kankara in yi masa fatan alkhairi Allah ya zaɓa mana abin da ya fi zama alkhairi amin na gode mu huta lafiya ina jin daɗin sauraron ku daga Sadi Ilawal bakin nan Kankara
Assalamu alaikum mu biyoye Hausa mai magana Alikwa ta kafinta daga nan Yalwan Ginda a Fati karamar hukumar Barik Jazar Plateau da farko ina mika sakon gaisuwan fata alheri zuwa ga Bashir Tela lafiyan bare bari sai Adam Yusuf Basa Jihar Plateau akwai Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari akwai Jamila da Fatima Tan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau akwai Husaini Dangote Karasuwa Jihar Yobe akwai Saluhu mai shinkafa song akwai Lawal Bin Hambali MC Dan Silva Sokoto akwai Haruna Bibi Wai Tarmusuwa akwai Ibrahim Dan Fulani a yari akwai Kadora Diga ga Dan Fulani Wardi da JK Love G Kanduna akwai Malamu Kura garin Sarkin Noma akwai Ayuba Isa garin Sarkin Noma akwai Ilyas Yakub Digawa akwai Ibrahim SD Kusa Zaria akwai Bashir Mamman Dan Inna Kabisau akwai Yahaya Danno Azare akwai Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi akwai Alhaji Kabir Kiyarwo tare da matansa a gindan Akwati akwai Ummar Garu da matansa Hawwa a gindan Akwati akwai Alhaji Babaji a gindan Akwati ina gaida surukana Hajji Ahidna a cikin garin Yalwan gindan Akwati da matana Maimuna nagode jiyoyi Hausa tashi lafiya
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Shafali Kafin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa Radio BOA barkanku da aiki filin abari ya huce da fatan gabaki ɗayan ku karkata ma'aikatan BOA kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin a gaskiya babu wani shirin ku na BOA wanda suke yi gabaki ɗaya wanda baya burge ni gabaki daya shirye-shiryen nan ana tsaro ta saboda gidan radio ne wanda ta san abin da take yi saboda haka mu masu sauraron VOA ba abunda za mu ce sai dai mu yi muku fatan alheri da irin gudumawa da kuke ba wa talakawa in na siyasa ne kuna ciki in kuma na arhini ne kuna ciki in na jin dadi ne duka kuna ciki in kuma an koma filin a bari ya huce ga jimbiya sarauniyar miyango alheri grace audu ga ta kuma ga baba ya ko makiri ta zo ta kama shi ta rike tamkar kaman wanda ta haife shi to kaga kuwa in ana samun shugabanni suna irin wannan riko na masu ba da rahoto a duk inda suke to sun kai matsayin da za a jinjina musu gane da ƙari gashi kuma kun samu shugaba wanda ya san abin da ya kamata kuma wanda ya san abin da shi yake yi Alhaji Aliyu Mustafa Sakoto Allah shi kara mana lafiya da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali wannan ƙasa namu Najeriya ga zabe na zuwa muna roko Allah Ubangiji sarki mai kowa mai komai ya ba mu shugabanni na gari masu jin tsoron Allah masu kuma tausayawa talakawan su Allah ka sa wannan zaben da za a yi mu yi shi cikin lafiya da koshin lafiya ni mai magana Shafali kashin magaji danya Musa a kuma jahar Nasarawa kuma kakakin mai martaba sarkin Kafi da fatan za mu gama cikin koshin lafiya Allah ka sa mu yi shekara lafiya mu ga shekarar nan ya kare mana lafiya mu gani har na badin badada assalamu alaikum nagode ku gama lafiya
assalamu alaikum warahmatullahi ni sai Hausa zan kwata kai da fatan kula lafiya tata ya bawon ku gaba ɗaya su tun daga tarkata ɗanku zuwa ɗanƙananku ina yi makowa fata da kai da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya Allah shi ƙara muku lafiya ya ƙara muku wasila kuma Allah ya ɗauka ta wannan gida radiyo mai ta albarka ni dai na son shiga cikin wannan gasa da ake yi ko in ce wannan gida na ku ta albarka amma yana so a kuma ne da program da ke suna ku wanda duka da abin da ake yi kuma ga yadda ake yi yana samun wa yana shiga cikin al'umma annabi da fatan duk kuna cikin ƙoshin lafiya a huta lafiya assalamu alaikum
assalamu alaikum VOA Hausa ina muku fatar alheri to ni dai labarin da ya fi birge ni a cikin labarun da kuka bayar shine na wannan da aka aika ya sayo da naira 50 guda biyu ɗaya aka ce ya sayo kosai ɗaya kuma ya sayo waina daga ƙarshe dai sai ya zo ya kasa rarraba wai ciwon shi ya rasa gane wacce naira 50 ce ta kosai wacce ce kuma ta waina ina gaida na Kabiru mai sayar da kayan wuta Nasara Arkilla Sokoto da Nasi mai anguwa da kuma baba nai director Mandubala a Arkilla Sokoto mai magana Salisu Umar Arkilla ne a wata Sokoto
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu biyo a wasu ina muku fatan alkhairi sunana Ibrahim Khalid daga nan garin Funtuwa da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya wato shirye-shiryen ku suna burge mu suna ƙayatar da mu ga nishaɗantarwa ba mu kaɗai ba har ya zuwa ɗaliban da muke koyarwa a cikin makarantunmu kukan ba su irin waɗannan labarai domin hankaltar da su kan wasu ɗabi'u da suke aikatawa da nufin ku Allah ya sa su gyara a gaskiya labarin ku da burge na wannan shekara bai wata labarin da aka aiki wannan yaro ba Bakano wanda a ɗan Hadeja da wata mata ta aika yana mata aiki a cikin gidanta ta aike shi sau mata tarugun naira 50 albasar 100 naman 700 ta ji lissafin abubuwan take so ya sau mata gabaki daya a ƙarshe ta rubuta mashi total kuɗin sun kama 1,200 daidai sai waɗannan kayan miya da nama da komai ƙarshe dai bai sau wannan total ba yanin gyawo a kasuwa yana neman total to har dai mijinta ya dawo ba ai wannan girki ba bayan ya dawo gida yana kuka tace mai lafiya yace shi fa ya so komai da komai amma dai abin da ya rage bai so ba shine total wannan labari gaskiya ya burge ni sosai kuma ya fadakar da ni akan mutane in za su yi abu su rika danganta abin da majibancin abin ba wanda bai san abin ba.
Assalamu alaikum VOA Hausa, ina gaida duk lahirin ma'aikatan VOA. Sunana Aminu Lawal Usaini, tsohon ma'aikacin NIPS a Jos. Ina gaida mamana da ke Jos a gangare Hajji Yafa Tu Hassan. Ina gaida duk ƴan uwanta dangin nono. Ina gaida sauran ƴan uwa da suke garin Jos wanda muka yi aiki da su a Jos Rolling Company. Ina gaida Alhaji Sule Waziri Nauyi Tailoring Service da sauran abokanai da suke Jos. A Bauchi ina gaida abokina Umar Yugul da Malam Talahatu Usman da kuma Umaru Disco. Idan na dawo nan Kaduna ina gaida iyalina matata Aisha da ‘ya’yana Adam da Azina. Idan na wuce Zaria ina gaida al’ilahin duk ‘yan uwana da suke anguwan Fatika duk na gaishe su. Wato ni abin da ya fi bani dariya shi ne driver nan da ya ɗauki mai gidan shi suna tafiya wanda yake yawan tsangwamar shi mai gidan ya tsaya ya ce yana so zai yi fitsari. To bayan ya tsaya yana fitsari driver nan ya fito kawai sai ya ruga a guje kuma ga shi jeji ne mai gidan ya juya yana kallon shi ya ga direba ya fulle a guje to shi ma kawai sai ya rinto ya bi shi a guje sai ya gudu yana gudu direba ya je can yana bi shi yana bi shi ya kawai sai ya je ya tsaya ya juya ya ce mishi yaya mai ka gani mai yasa kake gudu sai ya ce ni kawai ai na jiji gajiyina ne kawai na jiji na gaji ne sauransu kawai to wannan shi ya yi ban dariya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu VOA Hausa fatar kiri ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo. Ta farko dai sunana Amira Adamu Malam Maduri daga jihar Jigawa. To hakikanin gaskiya wannan shiri yana nishaɗantar da mu yana sa mu farin ciki a lokuta da dama idan muka so ne sama bamcika bisan ɗin wannan shiri ba kuma akan batun labarin da ya fi kowanne kayata da ni to jima a labarin da ya fi kayata da ni akwai labari da wani miji ya zo ya kawo mata su kyauta ya ba ta a cikin kwali ba tare da ta san ko menene ba ita kuma ta ɗauka ta bada da ƙarfi kuma take da na sanin abin da ta yi wannan labari ya kayata da ni kuma na so mu yi ta ga mutane kamar Umar Baban ya yi sabon gida Isa Lawal Girgir Sani Muhammad Cindo unguwar Kalofin Madaki Kumar Hassan Hamdu Sulatan Karkar akwai Ado Salati Goma ga Annabi Rijau akwai Anas bin Malik Asilafiya akwai Rabi Idako Dunari Malam Maduri akwai Awal Siniya Dunari Malam Maduri akwai Abdullahi Aliyu Koya Baramar Hukumar Miza akwai Malam Sama'ila Sansani Baramar Hukumar Miza akwai Dauda Usman Birizawa karamar hukumar Niza akwai Haruna Garba gidan Kanya karamar hukumar Niza akwai Sani Mai Gari Sansani karamar hukumar Niza akwai Bala Mazawa Sansani karamar hukumar Niza da kuma dukkan ma'aikatan BOE fatan alkhairi a gare ku. Sunana Aminu Adamu Malam Maduri, nagode.
Assalamu alaikum BOE Hausa, da fatan kuna lafiya kuma yadda nake lafiya. Na gode Ubangiji Allah sa a gaba lafiya, mun gode da labarai da taimakon da kuka yi mana. Allah shirya ku. Sunana Muhammadu Mamici. na sa zuwa lafiya na gode ina gaida kowa da kowa da yawa da abokan arziki.
Assalamu alaikum wa rahmatullah BOE Hausa, ina muku gaisuwa da kuma karramawa bisa ga wato shirye-shiryenku masu kayatarwa. Wato ni ban taba ga wani shirinku da aka ce ba shi da amfani ko kuma bai amfani al'ummar kasar nan ba gabaki daya, saboda haka dukkan filayenku dukkan shirye-shiryenku sun burge ni. Ina muku gaisuwan karshen shekarar nan, kuma ni mai suna Umar Borno daga Boso Local Government a jihar Niger State a Nigeria. Gaisuwan da nake da shi babba da zan yi, ina so in gaida ƴan uwanmu wanda rashin tsaro ya rinsa da ƴan uwansu a wurare a jihohi daban-daban ko kuma a local government daban-daban a faɗin Nigeria ɗin nan. Allah sa mu shiga sabon shekara da sabon salo. Ya Allah ka yayi mana wayannan damuwoyin mu duka dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mai magana Umar Borno daga Boso Local Government jihar Niger a Nigeria. Na gode.
To baba ka ji gaishe yau kuma labarin da ya zama zakara a cikin dimbin labaran da kuka aiko da su, ga labarin da ya zama zakara.
To ni ne Sani mai manja kasuwan Barikin Ladi jihar Plateau. Wani basakwace ne a lokacin da wato arewacin Najeriya ana wahalan garin rogo, ina sai ya tafi Lagos don aikin leburanci na kankare. To lokacin da su gaisu kuma da jihar su can, lokacin da ake aiki akan ba lebura mudu daya na gari da suga ana ba su. To shi kuma wanda ya ga can arewa a Sokoto gari na dan garin rogo yana wahala, to shi ne dai ta yi dan ba shi mudu guda. To shi ne a dadi an ma'aikata lokacin da aka dan jefi garin aka hada da garin suga ana mix ana dan ci. Shi dai tashi ya gan shi a ara kawai sai ya ce dambaza da yawa yana ci. To yayin da aka zo karshe aka zo yin break, to shi ne sai duka sauran sai ya sha, sai na shi ya kara kumbura ya kumbura. Shi ne sai je dingina a ya dingina a jikin fula na wannan da suke aiki. To wanda ya kai shi sunan shi Buba. To yayin da ya ji ciki shi ya yi masa wani iri abu, shi ne sai ya ce Buba, sai ya ce awo mina na, sai ya ce wallahi abincin mutanen kudin gafa kabiri dai shi kai mun ga ciki, ma'ana kabiri yana jujjuwa mai a ciki. Sai ya ce kada mai ruwa, sai ya sha ruwa sai ciki ya ƙara haurawa. Sai ya ce Buba, Buba wanga magari haɓar da ni shi kai, shi ne sai ya ce kada mai ruwa, ya ce ina wallahi Buba a mai so shi na kai, sai ya sa hannu a baki ya ta amai.
To ke dai irin wannan tambayoyi, saboda kila ni yanda zan yi ba ke za ki ce gani wani zaili dukkan dakile abinda dakilewa da
insha Allah. To waka zalika yau ma lokaci ya kawo gaba ta bili da haka, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ci gaba da ba ku dama kamar yadda muka sanar, domin kuma ku shigo wannan zaure da bakin ku. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa tana 24, to idan Allah ya nuna mana 31 ga wata shiri na ƙarshe kenan a bana. Idan Allah ya nuna mana shirin farko a watan gobe, shi kuma da shigashen sabon shekara za a yi da ikon Allah.
Shi ma na musamman ne.
Yawwa. To na ga malama Juli na ɗaga mana hannu, sabili da haka yanzu a madadin
baba ya koma kewa.
Alheri yake muku fata, alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
तन्हाई में दिल यादें समझौता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है,
क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है।
तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपनों बिताए अब तो मेरा दिल जागे न होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है
क्या